أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. wannan sura ana ce mata suratul nas. An zauke ta a Makka tare da suran da muka karanta a jiya. قل أعوذ برب الفلق برب الناس duka lokaci dai aka sauke su ko da yake wasu malamai sukan ce a Madina aka sauke su kamar yanda aka fada a jiya.
Na'am.
To amma dai abinda malamai suka bi tabiya duka dai tare aka sauke su din kuma a Makka. Amma ita suratul ikhlas da muka karanto ita babu wani mashhurin sabani gurin malamai cewa ita a Makka aka sauke ta. To tana da ayoyi guda shida ita suratul nas. Tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar sauran surori. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ce ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam,
kace a'udhu bi rabbin nas, ina neman tsari ga ubangijin mutane. Nan annasu aka kawo amma komi da komi ma ya shiga. Amma kula da abin da yasa aka sauki suran ko kuma surori, to shi yasa sai aka fara da bi rabbin nas. Kace ya rasulullah, ina neman tsari ga ubangijin mutane ya kare ni.
Malikin nas.
Malikin nas wato mamallakin dukkanin mutane. Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mamallakin kowa, shine mamallakin komai. To nan dai an kawo mutane ne saboda su ne a'ala a cikin abin da ake magana. Sannan abin da ya wakana din har aka sauki surorin, to kaga ga mutane ne yake malikin nasi, mamallakin mutane gaba daya, mamallakin komai da komai.
Ilahin nas.
Ilahin nasi abin bauta na mutane duka. Allah shine abin bautan dukkanin mutane, ba ma mutane ba, komai da komai abin bautan su shine Allah.
No.
Sai dai in musu bauta din ba. Amma babu wanda ba za bauta wa Allah saboda taurin kai daga mutane sai aljannu. To kace ya rasulullah
sallallahu alaihi wasallam,
kana neman tsari wuri na ni in baka kariya, wato ni da nake ilahin nasi, ubangiji abin bautar dukkanin mutane. Wannan koda wasu basu bauta wa Allah ba, to Allah dai shine abin bautansu. Sun baci hanya ne. Dama tun suratul baqara ubangiji ya gaya mana ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, ya ku mutane ku bauta ubangijinku. To wanda Allah ya shirya zama mai shiryuwa shikenan sai ya karba kira.
Na'am.
Wanda kuma Allah bai shiryar da shi hakan ba, ba zai karba kira ba. Ilahin nasi abin bautar dukkanin kowa da kowa.
Min sharril waswasil khannas.
Min sharril waswasil khannas. To duk dai wannan roƙon da aka ce kai ya rasulullah, Allah ya kare ka ubangijin mutane, malikin nasi, ilahin nasi. To abinda arabin nuhi anan, Allah ya kare ka ne ya rasulullah, dama Allah ya riga ya kare annabi to Allah ya gaya masa wallahu ya asbuka minan nasi min sharril waswasil khannasi to yanzu kan roki Allah ya kare ka daga sharrin alwaswasi mai sa waswasi alkhannasi wanda yake buya shine shedan sharrin sa yake sa waswasi ya shiga ko ina har annabi yace inna shaytana yajri fi ibn adam majarad dami har cikin jini ma shedan zai shiga har a masallaci yazo ya same ka kana sallah ya saka waswasi kuma sai ya buya da wahala a ganshi to shi yasa idan an je ranar kiyama din nan shi shedan idan mutane suka ce ka cuce mu ka raba mu da Allah sai ce mi nayi muku banda kiranku kawai nayi sai ku karba ku kuna da hauka ne ga waɗanda kuka gani ni kun taba gani na ma ai nan ba wanda ya taba gani shedan Allah ya kiyaye mu kar mu ganshi ko a rukuya ka Allah ya sa mu ganshi to ka dai roki Allah ya kare ka min sharril waswasil khannas daga sharrin mai sa waswasi alkhannasi mai buyewa in yazo ya cuta sai ya buye ya cuta kaga da kana ganin sa to da dama amma ba a ganin sa in ya cuta sai ya kau la'natullahi alaihi
amin allazi yuwaswisu fi sudurin nas
allazi yuwaswisu fi sudurin nas shi dai ne wanda yake shiga yuwaswisu ya sa waswasi fi sudurin nas a cikin zukatan mutane shedan kenan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ya zo a masallaci yana sallah sai aka ga yana dan tura hannunsa haka gaba yana tura hannunsa to da kare sallah sai ko ta bai sun tambaye shi ne yace wai shedan ne yazo wai same ni wai nidin har a masallaci wai ya bata min sallah to sai na kama dan baya na rike lokacin da kuwa ga ina yawo da hannun nan shine nake rikewa ina kuwa ba ku ji abin da yake faɗa ce wallahi ba mu ji ba ya rasulullah kuwa yake inwa Allah in rabu da shi inwa Allah in rabu da shi inwa Allah in rabu da shi to da ikon da nayi masa inna qari sallah zan daure dan baya a gimshikin masallacin nan sai da sabi in baya rashi su dinga yawo da shi a cikin gari a daure kamar biri ne gana mutane laga shedan kowa ma ya san shi
na'am
to sai nayi tawadiu saboda kula da maganar dan uwana annabi Sulaiman da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di to shi yasa sai na sake shi amma dai ya rantsi da Allah ko da yake ba wai saba rantsuwa da Allah ba kan kare yace ba zai dawo ba la'natullahi alaihi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan sannan akwai sayyidina Usmanu a cikin khalifofinsa shi duk ya dauko hanya to shedan ko yana hanyar zai barta zai saki wannan hanya ba za su hanya daya ba da shedan da Usmanu ya dauko hanya shedan ya dauko da ya ga Usman yanzu zai daga ya bar wurin kuma mala'iku ma suna kunyan sa shi sayyidina Usman allazi waswisu fi sudurin nas shi dai ne wanda yake sa waswasi a cikin zukatan mutane
Minal jinnati wan nas
duk dai ka roke ni in baka kariya daga sharrin aljinnati aljanu wanda su aljanu abokan shedan ne kamar suna tare ne mafi yawan su wan nas da ko mutane wanda suka bi shi shedan din don an ji dai yana shiga cikin zukata yana waswasi to da aka karanci waɗannan ayoyi guda 6 can ga ayoyi guda 5 na suratul falaq kenan da yake an ce duka tare aka sauke su to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunci bai da lafiya din kamar wata 6 cikin dan zazzabi haka sai jibril ya zo masa da waɗannan surori guda 2 wanda suke nan ayoyi din sai ya ce masa a je rijiya kaza akwai inda aka yi sihirin a ciki aje a dauko
na'am
kuma idan aka dauko za a gansu da kulluluka guda 11 adadin waɗannan ayoyin guda 11 suratul falaq da suratul nas sai to idan aka dauko kowanne kulli na farko a karanta kul a'udhu rabbil falaq sai a tofa kullin zai walwale haka har su walwale duka an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina Ali ne yaje da shi da wadansu sahabbai wanda suka yi masa rakiya ya shiga rijiyar radiyallahu ta'ala anhu
amin
da ya shiga ko da ya shiga rijiyar ruwan ta ya koma yanda ka san jini kamar lalle kuma ruwan farare ne sosai amma saboda bugun sihirin da wannan mutum din yana ce masa lubaidu la'natullahi alayhi
amin
to sai ashe ma sihirin da yayi ya sa dutse ya danne kasa sayyidina Ali ya bude ya dauko wannan kulli din yazo du'a karanta ulauzu bil falak sai kullin da ya walwali min sharri ma khalaq kulli bi ya walwali haka har aka kai guda biyar suratul falak ya kari aka kai ga rabbin nasi din da ma karanto shi ma duk kullukan suka walwali mai riwaya hadisi yace wallahi sai ga annabi kamar an walwale shi daga dabaibai
Allahu akbar
sai ga shi ya tashi yana kirkizan sa fiye da yanda ya saba sallallahu alaihi wasallam to wannan dai abin da yasa Allah yayi haka ba wai sihirin ya kama annabi bane sallallahu alaihi wasallam ai da sihiri na kama annabi da tuni wai san abin da akai a wannan dai ana nunar muna ne wato mu zama bai baina zalika kamar abin da aka faɗa a jiya karka yadda kar ma ka yadda karka yadda an yi ma kuma karka aje ba iya yi maka din saboda in ka aje ba iya yi maka kai amnu in kuma ka aje a iya yi maka din kuma to zaka koma duk abin da ka gani kace ka kila ai min sihiri ne sai ka rubuta Allah
na'am
saboda haka shi yasa aka ba mu wannan kulabu zai karanta su da kul huwallahu din ma tunda ce duk wanda yake karanta kul huwallahu din nan 11 lokacin bacci to insha Allah duk sihirin da aka yi masa ba zai kama shi ba
Allahu akbar
sannan ihlasi din ma manzo Allah ya ce wata rana yake masa habbansa ba za ku yi karanta sulusin Qur'ani ba kamin safi aka sa Qur'ani uku ku yi kashi daya kamin safi da dare sannan ku kwanta kuma ku tafi ku yi nafilin ku sai zabe suka ce ya Rasulullah ba zai iya wannan sai ce a suratul ihlasi bana
na'am
ai da ka karanta innaha ta'dilu sulusul Qur'an
na'am
kamar wan ubatiri ne na alqur'ani saboda haka in ka karanta ihlasi kul huwallahu kafa uku kamar ka karanta alqur'ani ne gaba daya kuma akwai wani mutum sahabi yana bada sallah a masjidu Quba can Madina to duk dai ta kul huwallahu yake ta yawan karantawa duk sallah sai ya karanta kul huwallahu duk sallah sai ya karanta kul huwallahu to yana ta karantawa din hakan nan sai abin kamar da ya dami ka yanzu ko da yanzu ka samu liman kullun sallah kul huwallahu kam ai sai an yi tambaya ko ai masa kila ma a yi cewa a cire shi kai baka iya ko ba sai kul huwallahu kullun kul huwallahu ke karantawa sai a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce to ku yi masa uzuri a kira shi a tambaye shi mana kaji in kaga mutum yana abu shine adalci annabi komi ya karantar da mu abin da ya bari musamman a cikin alqur'anin nan shi kuma alqur'anin dama an sauke shi ne don annabi ya muna wa'azi shi kuma hadisai bayani alqur'ani din to sai aka kira shi annabi ya ce kai ke kullu wallahi kai ta karantawa me yasa ya ce wallahi rasulullah ina son ta ne ina jin dadin maimaita ta dadin ta nake ji ina son ta ance Allah sarki to wannan da ya sauki kul huwallahu din kul huwallahu sifan sa ne to yace maka albishiri shi ma ya soka
Allahu akbar
tunda ka so ta saboda haka sirri ne mai karfi karanta kul huwallahu din nan shi ko falaki da nasi din nan sirri ne mai karfi game da makircin masu makirci da sihirin sunnan kuma je in ba amanta ba ai an ce annabi kullun zai kwanta sai ya karanta ya shafa a jikinsa saboda neman kariya to Allah ya kare mu
amin
sadaqallahu alazim to wannan shine karshen hizazzan mu guda 60 na alqur'ani suratul nas shine kasa to dama shi alqur'ani ba a barin karanta shi ka gani sai mu ce alhamdulillah
alhamdulillah
Allah da ikon sa yau ina ga kamar shekara 17 kenan lokacin da muka faro daga Fatiha muka yi Bakara Allah da iko ya gashi mun kawo suratul nas kuma rayuwar mu bata kare ba to saboda haka insha Allah ba wai ajewa zamu yi ba dorawa zamu yi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan an sauka to a koma hawa kuma dama ai Allah ya ce fa idza faragta fansab wa ila rabbika farqab
Allah
karin ibada aikin ibada kana karewa to sai ka zabar ka koma wata shauqi wa hubbi fihi la shini siwa hululi wartihali fi Shi Ibrahim yakan cewa ni dai jin dadi na da sha'awata wallahi ba abin da yake birge ni kamar ina saukan qur'ani in koma azaba
Allahu akbar
ina sauka in koma azaba saboda haka ba wani abu za mu yi ba in sai mu ce alhamdulillah
alhamdulillah
sai mu koma mu dora kuma mu ga yanda Allah zai yi muna fatar kafin mu koma dorawa yanzu nan to muna roƙon Allah tabaraka wataala karatun da muka faro yau shekara 17 azumi 18 kenan muka kawo yau muka sauki suratul nasidin to duk kurakuran da muka yi Allah ya yafe mana
amin
domin shi alqur'ani abin da fulata nake cewa gumbi ne to fulatanci ne kawai yake yi amma gaskiyar sa
na'am
qur'ani gumba wanda ya san qur'ani kamar annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam babu kuma duk wanda ya karanta shi sai ka samu wani abu wanda ga illa a ciki
Allahu akbar
in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai ko wanda suka zama rasikhuna fil ilmi wanda suka samu suka yi kakkoya da irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara din suka na daban ne amma mu irin muna kakkoya ne saboda haka muna fatar dukkanin kurakuran da muka yi na tafsirin qur'anin tun farko kawo yanzu Allah ya yafe muna
amin
kuma muna roƙon Allah wanda suka saurare mu tun farko har yanzu inda kuskure yake Allah ya shafe shi ga ganin idon su da kuma zukatan su
amin
kuma kar Allah ya ba su damar aiki da kuskuren da muka yi
amin
Allah ya sa su zama cikin alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu duk wani malami yayi magana balle ma irin mu da ake cewa malamai malaman ma dukkan su manya in suka yi littafi ko suka yi magana sai ce to inda ku haga wurin gyara ku gyara inda ku haga wurin gyara ku gyara manyan malamai farashiku na filimi to balle irin wannan lokaci wanda a shigalu yayi mun da yawa kuma kullun nakan faɗa nakan ce wanda suka wuce nan wallahi sun fi mu
na'am
sannan mu sani muna cikin hadari ba karami ba don kaga yanzu muna karatun nan masu wayoyi na dauka masu bidiyotin na dauka yanzu Allah kadai ya san wanda yana daukar karatun nan da muke yi yanzu to kuma dole ayi kuskure
na'am
gaskiyar magana dole ayi kuskure to yanzu baba na ma mun yi karatu a shekaran jiya
na'am
nan wurin da muka yi karatu na ba da kissa garin in ce Abu Sufyan sai nace sai da Usman kaga wannan kuskure ne
na'am
har mun dawo karatu na fara fadin abinda nace Abu Sufyan sai na Usman ne an faɗa wasu sun ji wasu sun dauka to amma inda matsala yake anan yanzu wasu riga sun dauka
na'am
sun tafi ko da ina ƙari karatun ne an jima ko ran da mun ƙari karatun ne an jima na tuna ga Usman nace fa to amma ai abin ya riga ya wuce saboda duk yanda ne yanzu wani ya tafi da wayansa
na'am
ba za ta dawo ba to shi in ya rike haka Usman Usman ne baka canza masa
na'am
to saboda haka nake kiran dukkanin wasu masu ganin za su dauki karatu ta waya ko irin wannan wallahi sallallaba
na'am
karkace duk abin da kaje a waya ko Facebook ko WhatsApp ko Telegram ake je masa ko ko Twitter ko menene karkace duk abin da kaje malai ya fadi gaskiyar magana shikenan ba gyara ba canji wallahi ba haka bane kai banna ka duba fa irin su Imam Malik
radiyallahu anhu
bayan su rubuce-rubucin da yawa sai ga daga baya sun zo sun yi wasu rubuce-rubucin suna kiran wai suna gyaran abin da suka samu a can inda suka gano kaza ya kamata su ce sai ga sun zo sun koma tattacewa saboda rayuwarsu ta kai
na'am
amma da sun mutu kaga shikenan to su din da suka shike gara su da mu
na'am
saboda mutane mu iya ganewa ba wallahi kun ga wannan loudspeaker da ake ba mutum ba garamin hadari bane muke da shi domin gara rubutu bisa da wannan
na'am
domin rubutu duk wanda ya rubuta littafi ko takarda in ya kare sai ya koma dawowa inda ya duba yayi kuskure sai ya goge ya gyara to amma wannan fa an dauke ko na ce kuskure ne a kawo wani ya tafi da nashi yanzu muna tashi wani yayi garin su wani yana tashi ya tura kila daga nan wani na America ma ya tura cikin group din su karatun ya kai masa
na'am
shi ma daga can zai tura wani wani na Ghana wani na Ingila duka dai karatun zai yi duk yau din ma sai ya game duniya ai haka ne ko ba haka bane to ya zai in dawo da shi saboda haka na kira ga mutane wato muna cikin hadari ba dan karmi ba wannan dauke daukin da ake ganin ana yi ba karmin hadari bane saboda haka shawara na duk abin da ka karanta ka jiya haka in ka ji malami rasikh fil ilmi yake maka ba haka bane to yarda
na'am
kuskure ne ba wanda bai kuskure ba saboda karatukan da muka yi da yawa yanzu ko ajiye ne ba mun karanta suratul nasr ne ko nayi magana kan mazala ce igtanim khamsan qabla khamsin sai nace shababaka qabla haramika ai du fata ne amma nabiyin tunda qablu yazo kasra za ai sai nace wai wa faragika qabla shugulika kaga wannan ba haka yake ba garin ga abin nake so in fada ga abin na fada magwance wa shugulika mani nace qabla faragika makon wa faragaka qabla shugulika sai nace wa shugulika qabla faragika to kaga wanda ya rike haka wasu lan sun sa ba ba haka suke ba ba haka suke ba faragaka shine farko kuma fataha za a yi saboda igitani shi ko shugulika shine mai biyowa shi ko abin da za a yi kasara za a yi to kaga wannan duk in ka rike kace ai wane ya fadi wallahi kai ke a wanda bai kure sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kam duk inda kuma abin da mu ko yake gaban mu ga magabata duk inda muka ga sun rubuta wani abu to sai mu kurin mu ba su mafita
na'am
ba mu sai ga laifin su ba su ne wanda suka fi cincintuwa mu ne dan wallahi ilimin mu ba zai kai musu ba mu warge mu yara ne ma muke yi to duk tafsirin da muke yanzu ali taman su ne muke dibawa su kai wannan to Allah ya mana gafara
amin
اللهم ارحمنا بالقران
امين
واجعله لنا اماما آمين. ونورا
آمين.
وهدى ورحمه
امين
اللهم ذكرنا منه ما نسينا
امين
وعلمنا منه ما جهلنا
امين
وارزقنا تلاوته وحلاوته انا الليل واطراف النهار
امين
واجعله لنا حجه يا رب العالمين
امين
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
امين
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق
امين
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيمكم أسام بأوكوكينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wannan sura ana ce mata suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana maka aka sauke ta wato ko da yake akwai maganganun wurin malamai game da saukanta a makka ita dai ayoyinta guda bakwai ne babu ikhtilafi wurin malamai cewa ayoyinta guda bakwai ne amma tana da sunaye da yawa na ce mata suratul fatiha fatihatul kitabi kaga yanzu mun faro qur'anin amma gashi mun bude da ita to ana ce mata haka kuma ana ce mata sabul masani wato ayoyi bakwai wanda ake biyanta ana maimaita su kuma wato sunayen da suna da yawa ita fatiha din nan saboda haka don kaji wani suna gare ta bayan fatihatul kitabi ko sab'ul masani ko abin da ya kama da wannan karkai mamaki to malamai sun ce a makka aka sauke ta wansu masu tafsirai wasu ga ce a ba makka aka sauke ta ba madina aka sauke ta wannan biyu kenan ko na uku suka ce a kowanne yana da gaskiya an sauke ta a makka kuma an sauke ta a madina ke sa ake ce mata sab'ul masani wato ayoyi bakwai wanda aka nana ta wurin saukarwa an saukar da ita a makka kuma an saukar da ita a madina saboda haka zaka ga wasu tafsirai suratul fatiha sai a ce madaniyatun wani tafsirai a rubuta suratul fatiha sai a ce makkiya to daidai wancan karatun kenan to ayoyinta kam guda bakwai ne wannan babu ikhtilafi wurin malamai ayoyin fatiha guda bakwai ne to ita fatihan nan tana da wasu khasa'is wanda Allah da ya sauke ta din ya hassase ta wato ya kebance ta da shi guda bakwai din nan wannan ayoyin wato khususiyan ta na farko ba a sallah sai da ita shi yasa wasu malamai suka ce ai shi yasa aka ce mata sab'ul masani ayoyi ne bakwai wanda duka ana biyantawa wannan kuma ba shi muke ba ba shi za mu yi ba na fadin biyan tahaddin a wurin sallah ko da yake dai wasu malamai suna ganin dole ko wani raka'a sai an karanta ta wasu na ganin a'a idan an samu raka'a ɗaya ne ba a karanta ba kamar sallah mai raka'a uku ko hudu ba a karanta ta ba a raka'a ɗaya sun ce qabliya tana isa inji waɗansu wasu kace a tunda Allah ya ce a tiraka sab'a min al-mathani to dole sai qabliya ba ta isa mata in dai raka'a duka baka biya fatiha a ciki ba to raka'an nan sai ka ajiye ta ga kawo wata madadinta kaga hususiyan ta na ɗaya kenan duk sallah ko nafila ne ko sallan idi ne sallan gawa ma wansu malamai sun ce tunda an ce ayi yabo ga Allah to ya karanta fatiha yafi domin ba yabo wanda ya kai ma fatiha saboda shi Allahn shi ya sauke ta da kansa kaji dai da za ta ke farawa kaji yanda muka faɗa alhamdulillah rabbil alamin shi ai ba yabo kamar wannan to har sallan janaza ma sallan gawa wasu na ganin karanta fatiha yafi do abin da za a karanta to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abin da ya shafi sallah kuma magani ce dukkanin jiwarwuta ita fatihan nan domin akwai hadisin Bukhari wanda wani mutum Sa'id ibn Mu'alla yana sallah a masallaci a Madina to yana sallah sai annabi ya kira shi wato sallan nafila ne yake yi don kaga in sallan farilla ne shi annabi shine imamul kulli sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi ya Sa'id sallallahu alaihi wasallam sautin manzo Allah irin nashi ne na daban ba wanda sautin sa yake kama da nashi sai dai Fatima radiyallahu anha to shikenan sai dai yana sallah sai kakkamta maza sai ya kare sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum sai maza yazo ya rasulullah assalamu alaikum ya rasulullah da Allah ina neman afwa wallahi ko da ka kira ni ina sallah sai haba nayi duba ban ganka ba nayi diba ban ganka ba sai na sa miriya na sa kiranka sai yanzu ka zo ya rasulullah wallahi ina sallah ne sai ya ce a'a ai idan na kira ka ko kana sallah karba annabi Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam kaga wannan mutane su kamar bakon abu ne sai su kamar ba zai tabayyawa ba yace ko ana sallah ko kana sallah in na kira ka karba halan baka ji yanda Allah yace wa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhikum ki ai karba ba ki sai Allah ina neman abu yace ba komai ba komai ba komai to wannan cikin ta ne malamai suka istiqaqin ko kana sallah kaji an ce Muhammadur Rasulullah to kace sallallahu alaihi wasallam ma zan ce ko sallan farilla ne kace sallallahu alaihi wasallam ma suka ce a sai sallan nafila suka ce kai nafila sallallahu alaihi wasallam annabi ai zikiri ne me yasa kace a ce subhanallah aka samu gyara a cikin sallah ce subhanallah to wannan ne ikhtilafi ne na malamai abin da ya shafi wannan to sai annabi ya masa zancen da zai masa sai ya ce insha Allah wai ka san annabi fa sallallahu alaihi wasallam insha Allah kan mu fita masallacin nan zan gaya maka ka azama suratin sai ta fi girma zan gaya maka duk suratin ko suna da girma zan gaya maka kan fita masallaci shikenan suna nan suna zance da annabi suna zance da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dauko hanyar fita ya dauko hanyar fita sai mutumin bai manta ba ya gana mutum bi da masallaci ya rasulullah da Allah karka mance abin da ka gaya mini nan dazu kace zaka gaya mini a azama ayatin sai ce oho fatiha kenan fatihatul kitabi to ita idan ka karanta ta kamar ka karanta qur'anin duka kaga kul huwallahu an ji ta'dilu sulusul qur'an to ita kamar ka karanta qur'anin ne ma duka saboda zaka ji yanzu zaka ji duk karatun tan nan duk qur'ani yana cikin fatiha duka kuma ko da yake asalin ma qur'ani yana cikin bismillahir rahmanir rahim sai aka ƙara buɗa shi sai ya dawo cikin fatiha duk wanda ya sani rasihun fil ilmi za su yadda duk inda qur'anin ma zai bace ba zai bata ba da zai bata bismillahir rahmanir rahim aka bari to za su kawo qur'anin duka don tana ciki za a zazzago shi a ciki photostat din ta zai fito to sai aka ƙara buɗa aka yi fatiha to ita ko fatiha sai ta kunshe qur'anin duka sai aka ƙara buɗa sai aka yi baqara suratul baqara to yi baqara sai ta bude ta zazzage duk sauran qur'ani aka samu sauran surori guda 110 to kuma wata rana annabi ya aiki wasu sahabbai a wani wuri to suka tafi an ce ko guzurin su ya kare ne ko ya akai dai hakan nan suka shiga wani gari sai ga sarkin garin wai kunama ta harbe shi an yi ta magani kunama ruwa ta fade ba Allah yana so ya nuna mu'jizar qur'ani ya nuna wa mutan garin darajar musulunci da kuma darajar alqur'ani akai ta nema duk wanda yace ya iya magani an kawo masu shafa da masu shakawa da wanda za a sha duk mai gari ya sha bai warke ba kuna ma kali ciwo take yi kawai sai ka ce ranka yadda akwai wasu mafata aka dinga min hanya fataki duk wanda ya biyo don Allah mai gari kuna mata cije ki don Allah in kuna da magani a zo su sai ta karu sai ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai a gaya musu kuna da magani wallahi mai garin nan kuna duk abin da kuke so za mu ba ku inda ta sake shi ka san kuna ma shikenan sai kowa ya kalli wannan wanda ya kalli sai wannan sahabi sai ce muna da shikenan sai aka ce to ku tafi sai sauran ke ce masa kai kana da sai ce akwai kar ka wari mu ji kunya wai ce akwai mu tafi sai aka kai shi gaban sarki sai ce kai ku ne kuna da magani da Allah ku bani magani kuna ma ta kai masa ko ina duk abin da kuke so zana ba ku duk abin da kuke so zana ba ku shikenan sai suka ce gaina ne sai aka nuna bawan Allah imani baka masa sai shi wannan sahabin sai ya rika wurin sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim aka ce ya game da mimun din ne a cikin alif da lam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in innas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai tofa ce amin kikenan kamar yanda ka san an cire kaya sai ni sa ce yace ya ko dauki kai amma kan wannan asiri naku ya bude tofa ya bude tofa yace mi za a ba ku suka ce a duk abin da ka ba mu aka gargada musu awakai da timakai kai koran su ma ya ba su aiki suka yi madina dama dai suna jin yunwa sun yanka na ci sun ci kaga Allah ya kawo dama Allah yace mai taqilla ijallahu makhraja wa rizqu min haythu la yahtasib wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah ya ishe su shikenan sai suka dawo suka dawo sai wannan shi kalli wannan to ya za ga wa annabi kana ce mun je mu yi bokanci ko mu yi sirri ko mu yi kaza to kai je ka fada da kanka je ka fada kamar ya tafi labari ya kai an je an ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya zo wannan sahabi da ya zo ya duka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kaji annabi ya ce wai ga maka Allah sarki wato ka san magani ce ko ce ne maka murna ne maka murna ina abin da aka bayar jiya shiga kawo min nawa
Allah
kawo masa nashi to wannan yana daga cikin hujjojin da wasu malamai suke bayarwa kan ya halatta a karanta Qur'ani a amshe wani abu ina daga ciki to kowa dai nashi hujja amma dai zuma su fadan kina daga ciki to duka dai abu in ya zama domin ka san ni yanzu ina da nau lamari zai kokari in bashi kariya ne wancan ma zai kokari ya bada kariya to wannan dai yana daga cikin wanda yake fada kuma ya halatta sai amma wai suka ce to wannan magani ne to magani kamar ai tunda ya halatta likita ai jin gane shi ya bada magani to magani kuma Allah ya ce wannan zilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ai dole ma ai magani da qur'ani zai a biya shi to ai qur'ani ne Allah ce na nasaluka lahi ajran bana neman biya a ciki yace to haka dai suka yi ta tawilat nasu wanda kaji in kaga zaka iya yi a biya ka fanima in kaga ba zaka yi a biya ka ba duka dai fanima to wannan kadan daga cikin abu kowanne irin rashin lafiya ne ma ya damu mutun da niyya dama niyya ake so niyya aka karanta ta ko aka rubuta ta insha Allah Allah zai warka kowanne iri ne amma duk adadin da zaka yi ka san kai shi wutri inna laha yutruni hubul wutra Allah dai ne yana shawara abu daya saboda kan ya wuce daya kai uku ya wuce ya kai biyar ya kai bakwai in ya wuce bakwai ya kai tara haka dai har 11 13 haka dai wutrin haka kuma karantawa game da lalurori to ana karantawa game da Fatiha din nan to wanda muka faɗa cewa babu sabani cewa awinta guda bakwai ne babu a wurin malamai duka ittifaqan ayoyin Fatiha guda bakwai ne tun daga nasin Qur'ani walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim kaga tunda Allah ya ce sab'an dinnan to aya bakwai kenan to inda sabani yake a wurin malamai domin da na karanto yanzu nace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a karatun na fada da kuma yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin idgamul mim dinnan fillah ya zama na shigar da shi kenan to waɗansu suka ce bismillahir rahmanir rahim ta daga cikin ayoyin Fatiha suka ce a'a ba ta ciki ita dai ka'idan kowane sura idan za a karanto ta farko a karanta bismillahir rahmanir rahim domin can farko kamin a sauki bismillahir rahmanir rahim din abin da aka fara sauka da aka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalar kabu fiha bismillahi majriha mursaha inna rabbi laghafurur rahim saboda aka do abin da annabi sai ce bismillahi 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 to daga baya kuma sai aka sauki ulidullahi udur rahman ayyan mata da wuri zama bismillahi arrahmani to gaba sai aka cika ta masa da bismillahi arrahmani da arrahim din nan to sai ya game su to sai wansu suka ce ita bismillah ka'idan ta kowane sura in za a sauke ta za a kawo ta to akwai bismillahir rahmanir rahim a ciki kuma annabi ya yi wannan bayani tun da ya ce kullu amrin dhi balin din lamari na kirki inda ba fara da bismillahir rahmanir rahim ba to aftar ne ba zai karko ba to kago ga qur'ani kam ai ba kamar sa to kenan ko wani sura sai an ka bismillahir rahmanir rahim suka ce eh amma banda suratul tauba suka ce ita ma akwai bismillahir rahmanir rahim ba gadi can ba gadi can a cikin wancan sura innahu bin sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wa ita ce aka dauka aka sa a can to me yasa ba fara da bismillah ba a tauba suka ce eh saboda ita an sako ta ne da zafi fada ne kawai Allah yake yi ba ba tona hama bane a ciki shi yasa to wanda suka ce bismillah nan tana ciki sai suka ce to in kace bismil kenan kamin kace bismillahir rahmanir rahim to sai ka koma wani bismillah na azafatiha ko kuma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin suka ce to abin da yafi dai bismillahir rahmanir rahim wa masu wannan magana kamar ni kira da nake wanda muke karanta yanzu Hafsu ita Hafsu abin da tace bismillahir rahmanir rahim aya ne dai daga cikin ayoyin Fatiha su ko kula da hadisi Abu Huraira cewa duk wanda zai karanta Fatiha daga cikin ku to ya karanta bismillahir rahmanir rahim fa innahu min ida ayatiha ko da yake wanzu masu hadisi sun ce hadisin da'ifi ne akwai wanda suka ce hadisin da'ifi ne to idan mun dauka haka bismillahir rahmanir rahim daya to ina cikon guda shida to sai zama alhamdulillahi rabbil alamin biyu tunda sama Allah ya ce arrahmanir rahim uku maliki yawmiddin hudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in biyad innas siratal mustaqim shida صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زما باكوي كينان
نعم
كاسن زما باكوي كينان ان صراط المستقيم ان صراط المستقيم ايه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زما باكوي امين بايا تشيكي
نعم
بايا تشيكين نسين كراتون فاتحه الدعوه ني زامو جي دليلين سا ان مون كاي اند يكي ان شاء الله تو كاغا wannan ya zama Fatiha tana da ayoyi guda bakwai kenan sai kamar warsh Imam Nafi ko suka ce a bismillahir rahmanir rahim kan bata ciki ita dai farkon sura dole a karanta dakcha wala gafata mallan in kace bata ciki ka dai bai aya daya ta zama aya shida kuma Allah ya riga ya yanke hujja ce sab'an minal masani sai ce a ai ayoyin bakwai ne banda bismillah ce to fadi muji sai ce alhamdulillahi rabbil alamin daya ko Arrahmanir Rahim biyu maliki yawmiddin uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hudu innas siratal mustaqim biyar siratal ladina an'amta alaihim shida can ga wancan an'amta alaihim wucewa muka yi sai ce ai aya ne nan ba wakafi bane shida ko to ghayril maghdubi alaihim waladdallin bakwai
na'am
sai ai haka yake to haka dai suka yi ta sabani da yawa magana mun sha bada in ta zama taurin malamai sai ka doki wanda kaji tayi maka to shi bismillahir rahmanir rahim din nan fassaran sa da yake shine farkon suran Fatiha din shine farkon Qur'ani to malamai suka ce bismillahi ma'anarsa ce wato kul bismillah ce wannan karatun zaka kamar wancan da aka ce kul huwallahu ahad Allahu samad yaza malamai masu tafsiri suka ce ko da ka dai bismillah din alhamdu din ma dole sai ka kaddara kul anan do in muka kaddara kul ba can ciki za mu ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta kuma gare ka muke neman taimako to shi Allah wake bautawa wurin wake neman taimako ashe dole akwai kul koye nasikh an goge amma akwai ta kamar dai misali kamar yanzu kana nema aiki wurin gwamnati kana nema wani kwangila ko abin da ya kama da haka sai ka samu wani wanda kake da dama wurin sa cikin jigajigai din kace to Allah ranka ya dade to Allah ina so a taimaka min ai abin nan ce kai wallahi ka sha kai je rubuta application sai je ranka dimi application sai ban sa application ba ce ka sa application ba eh kawo takarda sai kawo takarda sai dinga rubutawa kaza 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 kaga shi ka rubutawa amma da yawunka an kula ko shike baka dictate shike baka shifta amma da yawun karin kai dai ina neman kaza 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 to wai ran kai dai din kuma shine za a ba takardun wai ran kai dai din shi amma shi kike dictation din sa da kansa kai kana tsaye ai in za ka application wata rana za ka yi diya kaza 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 mai kaza kaza su su kaza 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 rubuta ma ran kai dai ina neman kaza 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 to Allah cikin alhurmar ku kaza 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 kuma shi yake rubutawa shi fitarwa ce tashi da ya kare sai kulli sai ci tuji ka kai mawani shi in ya duba wake magana mai takarda amma waye koyar wannan uga to kwata kwata shine Allah rabbul alamin saboda haka shi ya koya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka zo gabana kai sallah mutanen ka za su zo gabana to ga abinda za su faɗa sai su yi wa Allah kirari iyyaka na'budu kai ka zan iyyaka na'budu ba Allah maganar na Allah ne amma mu yake koyawa bismillahir rahmanir rahim bismillah din nan wato ce na fara da sunan Allah to wannan bi din malamai suka ce ai duk karatun anan yake digon ba din nan duk karatun yana ciki shi yasa sayyidina Ali wato karramallahu wajhahu yace wallahi innasu kazan annabi ya ce shine madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne ilmi gaba daya ma kofar shiga sayyidina Ali yace wallahi innasu zan yi ma raqumi 70 laftu na littafai da fassaran Fatiha
Allahu
akbar 70 fa su da samu kayan dauka 70 ba bakwai ba da tafsirin Fatiha fa ba da tafsirin Qur'ani ba kaga dakin nan zai dauke littafin ba zai dauke ba raqumi 70 waye dakin nan waye da wannan masallaci raqumi 70 ki wallahi zai musu kayan dauka ta tafsirin Fatiha ba Qur'ani duka ba saboda ya sani dan shi sayyidina Ali shi yasa lokacin da aka zo khilafa lokacin da aka ba sayyidina Abubakar dai an bashi khalifanci farko to bayan sayyidina Abubakar Allah ya karbi shekaru biyu da dan wani abu sai aka khalifantar da sayyidina Umaru to amma nan ai manganu ma an ce sayyidina Ali ya kamata kaza 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 suka ce ai ko sai Abubakar ya ishara da Umar wayi wayi haka dai manganu sun gudana wanda ba nan muke so mu tafi ba to sai aka ga sayyidina Umar to bayan sayyidina Umaru yayi wajen shekaru 10 Allah ya karbe shi a masallaci Allah ya karbe shi shahada munafukai ko kuma kafirai suka kashe shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ba mu albarkan sa to sai aka ce to wa za a sa wasu suka ce a sa sayyidina Ali suka ce a Usman ya kamata a sa sai to kowannan su ne ya cancanta gaskiya sai ce to shikenan a zo a yi interview sai aka kira sayyidina Ali ya kira sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ma jami'a sai aka fara da sayyidina Ali aka ce do Allah yanzu za mu je mu yi zabi yanzu idan zabe ya fada kan sayyidina Usman kai masa mubaya ka bi shi yace sosai me zai hana sai to shikenan jira mu sai aka kira sayyidina Usman yanzu za mu zauna mu yi zabi wa mu ya mu din nan to yanzu idan muka zabi sayyidina Ali kai masa mubaya yace wallahi sosai me zai hana to ka kowannan su ya yarda kenan in ta fada wurin sayyidina Ali Usman lashiya in ta bada wurin sayyidina Ali ba damuwa ba jaya zakaninsu in kaji wani abu sai dai mutane mai furfuganda kuma haka tarihin yake to sai a kira sayyidina Ali ce to yanzu dai mun yarjejeniya za mu nada ka khalifan manzon Allah wato khalifan sayyidina Usman shi ko sayyidina Usman khalifan sayyidina Umar shi ko sayyidina Umar khalifan Abubakar shi ko Abubakar khalifan manzon Allah sai ce na yarda to za mu yarjejeniya da kai zaka tafi da jama'an nan ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sunnati abubakar wa umar sai ce la la la
na'am
yace dan dai tafi da su ala sunnati rasulillahi
sallallahu alaihi
ba sunnati abubakar da umar ba haba ali kar kai muna haka zamu baka khalifanci amma zaka tafi da jama'an nan ala sunnati rasulillahi wa sunnati abubakar wa sunnati umar sai ce zan tafi da su ala sunnati rasulillahi sai to ka koma can sai jan sai aka kira sayyidina Usman sai aka ce masa kai in baka halifanci zaka tayi da halifancin na ala sunnati rasulillahi wa sunnati abubakar wa umar yace na'am sai aka bashi harifanci dan Ali zai mu baya ka san dalili sai na Ali ai malami ne ai ba zai taba yi masa ba sai na Abubakar wa irikici ya kulle masa ji aka ina Ali a kira Ali don Allah mai hukuncin kaza da kaza da kaza malami rabi da malami annabi yace anta huwa babu babu muridil ilmi shi Umaru ma radiyallahu anhu in hukunci ya kulle masa sai yace don Allah ai kira masa Ali in an zo sai ya walwale to wanda yake hakan a ce mai yabi yadda jama'a da sunnar Abubakar da Umar yana yi wakili akwai wani abu wanda shi an yi haka shi da yana nan ba haka zai yi ba a ce ya sako ya dawo nasu ya ce ba zai yi ba saboda haka amma bayan wafatin sai na Usmanu ba jayayya sai aka bashi to shi ne yake cewa zan yi waqatu 70 ba'iran wallahi raqubi 70 zai mai laftu da Fatiha din nan to shi ne bismillahirrahmanirrahim to bismillahirrahmanirrahim dai haka yake ko da yake lokacin bai isa ba sai mu yi addu'a in mun dawo za mu dora insha Allah to Allah ya mana gafara yanda muka faro karatun Allah ya gwada mana mun kai shi karshe lafiya mun azani ko mu ga inda Allah zai yi wa ma zalika Allah bi aziz fatan mu kullu haka muke taro ko har mu roke duka haka za mu yi ta yi Allah ya taimake mu Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu albarka annabi duk abin da muke so na alkhairi Allah ya ba mu shi wanda muke neman kariya na sharri Allah ya kiyaye mu Allah ya biya bukatun mu
amin
da bukatun wanda suka nemi su addu'a barka annabi sallallahu alaihi wasallam da muka fara karatun nan a yanzu na Fatiha din nan na so mu kare mu shiga bakaran mu gangaro Allah ya gwada mana mun gangaro duka mun sauka sosai kamar da muka yi kuma Allah ya kiyaye halusan mu ga yin kurakurai din ma mun yi Allah ya kakkabe shi ga zukatan masu sauraro mu ma Allah ya ga nuna mana kuskure ya ba mu ikon gyarawa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ga sama Najeriya Allah ya ba mu natsuwa da kwanciyar hankali albarka alqur'ani da muke karantawa yanda muka sauke qur'anin nan a yau din nan Allah ya sa dukkanin masibobin da suke damu Allah ya sauke mana su
amin
Allah ya sauke mana su Allah ka sauke mana su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tashi hankali Allah ka sauke mana shi yanzu nan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
amin
masiba duk Allah ya yi mana ita talauci da damuwa da kuncin rayuwa duk Allah ya sauke mana shi albarkacin qur'anin nan Allah ya biya bukatun mu gaba daya iyayenmu Allah ya yafe musu Allah ya musu gafara malumman mu Allah ya musu haka shehadanmu Allah ya musu haka saka musu alkhairi Allah ya kara musu karama marasa lafiya masu jinya gida da asibiti duka Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya amma Allah ya sa mu yi karshen kwarai sauran rayuwarmu Allah ya sa mana albarka gare ta bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahirabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق
آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم
آمين.
وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون
آمين.
وسلام على المرسلين الحمد لله
الحمد لله رب العالمين.